وَأَرْسَلْنَا إِلَى سِرْوَةِ السَّجَادَةِ اللهم صل على
محمد وعلى آله.
तो तो
wanda suke taron jama'ar zalimai to annabi Muhammad ya ne musu gargadi da wuta yana fada musu ku daina zalunci wanda yake zalunci fada shi ga wuta in bai daina ba ta
rasulullah
manzon Allah
atarun bil malaikati da'iya
yayin da yazo musu da dawarun dinoni na yaki da'iya yana mai kira zuwa ga Allah wanda baya rubutu baya karatu sai dai wayi daga Allah
ba malam tabibin ta fati
amma kuma ya zo da abin da babu shi a cikin takardu ilimin da annabi Muhammad ya zo da shi ba shi a cikin dukkan takardun duniya ga shi ko shi manzo Allah baya rubutu kuma ba karatu yake yi da kansa ya tsara a'a sai dai duk abin da kaji ya faɗa to wahayi ne daga Allah amma a hakan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya rubutu baya abin to kuma ya zo da abin da bai zo ba a cikin littattafai da takardun duniya gaba daya ya zo mana da wannan ilimi dan Abdullahi to
sabani ne mabbaba
muka fa abin biyar wa annabawa ya ribace ni
ala mustafa al-fadrini
yabati ne mustafa abin zabi wato ainihin wato al-mustafa shine mustafa abin zabi Al-Fadr shine wannan wata ni'imatar kuma ni ma gare mu
sai kul baraya
Annabi Muhammad shine mai cetanta da kai
ya fito mai dawai
a cikin manyan al'amura masu rike da wani dan al'amura suka fujiro to Annabi Muhammad duk shine mai cetan al'umma to
Allahu
lakallahu Allah ya jibanta maka al'amura ya Rasulullahi
la baqa shubi zikri
bazan gushe ba ina rere ban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama
wa al-ghawatul wasta
Annabi Muhammad shine igiya mai kwari wacce ba za ta zinke ba kuma shi ne ajiye ajiye na annabin Allah babban mutum rahama ne daga Allah kuma shi hutu ne zuwa gare mu shi ne muƙimu sunnati mai bayyana shirya mabucin daukaka da daukake daukake ahidun wanda yake kautar da mutane daga shiga wutar lazza gaban mutum mai muntaki wanda yake wato ainihin mai muntaki wanda yake wato ainihin mai tsoron Allah ma'ana muntaka abin zabi kenan wanda Allah ya zabe shi saboda tsabar tsoro na Allah da yake ji yana jin tsoron Ubangiji da duk abin da aka shirya masa to kuma shi ne mai gyara cikin al'umma shi ne shugaban duniya baki daya kuma shi rahama ne gare mu kuma shi ne abin zabi kuma mai taimako na yasin ya isan mun komai annabi Muhammad shi ne muƙimu sunnati wanda ya tsaye da sunna abin tsarkakewa kuma shi ne shugabanmu mai shirya wayewa ga Ubangiji mai baiwa ga fisharo ya wanda yake jan mutane zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala al-muhaimin da shi kuma Allah shine mai shaidawa da aikin kowa sadiqan mai gaskiya
hakika
masoyin Allah
hakika
shine wanda zai shaida a bisa al-umma ranar kiyama kuma mai gargadi bil hasa'ili daga asarori yana yi mutane gargadi cewa ku zama mutanen kirki kar ku zama masu asara a rayuwarku annabi Muhammad shine mai gargadi ga halitta ta
mita ham kadima
Allah kai jin kai ga wannan hadimi
dare
an wannan wanda ayyuka zuwa bi an mai kaskantar da kai Allah sai wanda ayyukansa suka lalace yana yin tawaruku ne saboda yana gaban manzon Allah to yana kaskantar da kansa da shiru Ibrahim to
aban kas
ya aban kasimi
al-mansur
wannan kasin al-mansuri abin ce mako
ya kaira hadi
ya fiyayyen mai halarto na cikin zuciyata
ya annaka ya masduku
domin cewa kai ya masduku ya ne gaskiya
kairu mushafai
kai ne fiyayyen abun baiwa ceto rana alkiyama
da kuma tubatu
annabi Muhammad yana da darajoji yana sama da manya manyan shugabanni wanda suke masu daraja na karshen zamani to manzo Allah dinar fi su tun daga farko haka ce duk manzo Allah ya fi su gaba daya to
ra'aytuka ahla bil wasilati
ina ganin kai rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ahla kai ahli ne bil wasilati na wasila
raqiyan lada al hawl sultana
kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai mai shayarwa ne lada al hawl nan ga tabcin alkausar sultana kuma sarki
yawmi wa akhir
sarki a duniya sarki a lahira annabi Muhammad kenan eh sarki a duniya kuma sarki a lahira mai shayar da murwan alkausar to
fadida
annabi sallallahu alaihi wasallama mai godiya
da hutaji
annabi Muhammad yana da wani kambi na sarauta na annabawa
wa haqqa
kuma yana da gaskiya
wa qatiba
annabi Muhammad shine cika majin annabawa abun sarkace wa sirri
raqiba
fil farahi ya hawa abis fil mazahiri cikin mazharuri
qatiba
shine abun biyar wa annabawa
qaula
annabi Muhammad yana da wasu takalma slippers guda biyu bayan sanda da yake dogara ya dogara sanda yayi hudu ba ya dogara baka yayi hudu ba akan munbari yayi hudu ba akan taguwa yayi hudu ba akan fututtaran da bino dan Abdullahi to shi yace yana da sanda da yake dogara ta Muhammad Rasulullah to
ya hukatin
kuma annabi Muhammad yana da wani zobe kyakkyawa da aka rubuta Muhammad Rasulullah a ciki shi wannan zoba zoban na azurfa ne tudun atar zoban ma na azurfa ne sannan kuma garatin zoban baya yi wata sama sai ta kasa saboda tsananin ganin girman Allah ta'ala da yake yi to abinda aka rubuta a cikin zoban daga can sama sai aka rubuta a wato ne Allahu tsakiyar rasulu kasa kuma Muhammadu haka aka rubuta Allahu shine a farko rasulu tsakiya kasa Muhammadu to kaga ba zai karantu ba sai dai ka karanta shi ta ka ba ta sama ba shi ku kaida karatu ta sama ake karantuwa to amma ka zo karanta ta sama sai karanta Allahu rasulu Muhammadu to sai dai karanta ta kasa Muhammadu rasulullah sai kai sama kenan eh to shehu Ibrahim yace annabi Muhammad yana da wani zobe tattawa da yake sa shi na azurfa ne tunda kada ma na azurfa ne kuma yakan juye zoba zuwa wato ainihin tafin hannunsa to
abdullahi
wajen adai kenan to
abdullahi kullu fa'il
anna kawanar dukkan girma da darajoji wato ainihin albarkar zoba annabi Muhammad inna kawanar girma da dukkan alfahari albarkar darajar zoba hannun ma'aikin Allah to shehu Ibrahim
Hudan
shiriya
Khatiman
wannan Muhammad yana da shiriya Khatiman kuma shine yana da hatimi a bayansa kuga za ku ga kamar duk sunan ya hade kamar kusan gidi daya ko gashi nan can yace wa Khatima a farko kenan yace Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana da khatama ta annaba shi da cika mace annaba nan kuma sai yace lahu Khatimun yana da zobe da kuma yake sawa a hannunsa nan kuma da yace Hudan sai yace Khatiman sannan kuma yana da duk wannan tambari eh akwai hatimi na tambarin annabta a bayansa hatimi na tambari khatama ta annabawa hatimi kuma zobe da yake sa a hannunsa to mu ce mabucin girma
wa makana
da daraja
tawakkala haqqan
hin daya ya dogara ga Allah
kin farfadi
shi kuma hin daya annabi Muhammad ke na sunan manzo Allah ne hin daya shine hin daya ya shine mazmazu kuma shine muntadilla shine kuma daba duk sunan sa ne rasulullahi kuma shine farikil to jannabi isa yace wa farikin yace annabi muhammad shine farike kuma shine munhamin na sannan kuma shine muhammad sallallahu alaihi wasallam abin ya bu to waje
la hazam ani annahu hibban sababata
allah wadaran wanda ya hana wannan bawa ya ban annabi duk wanda ya hana ne ya ban annabi shin yace allah ya wadaran wannan mutumin kuwa
to waya rahamu sabba
allah kai jin kai ga me yabo
yawma bal wasara'il
ranar da ruwan yawma bal wasara'il yawma tubul sara'il kenan ranar da za a bude dukkan asirai su bayyana to allah kai jin kai ga me yaban annabi muhammad wanda yake hana ayyaban shi kuma cewa yace Allah wanda ransa shi kuma to
da ahlul hawa
eh su kuma su yabo ne ahlul hawa su ne ma'abuta soyayya
na hajin
kawiya suna da sun samu ma'abuta wanda suke son manzo Allah sun samu na hajin kawimun hanya madaidaiciya mai kakkiya
وإنني
سبحاني برهامة
جرست عليه
لا تفعك وانا هنيا بتاعنا بمحمد
من وقوف الأواكر
أسك اللوكتا نقر شرامة لي
على المد أسكى صلاتي
ما في جرمان صلاتي
على المصطفى المقتدي
على المصطفى المقتدي أن كان صلاتي ما في جرمان صلاتي فترك صلاتي يتبتع مصطفى من زادي
صلاة بها سبحان العقبات
صلاة دع البركة صلاة نعك شافي دكا من ينصر بينا ما نعيك تعطيت عن شافي يسوي باب زنبا
مصائل ربا
أنا رقم مبنجيتي نا
جل
يا جلوكك ستاجر ماما
فريدك ربكم
أنا رقم مبنجيتي نا shafi bakan ciki na baki daya
yayin rasulin
albarkar manzon Allah
agami jari
na Muhammad shine mafi dorin mafi girman masu dora karaya duk wani mai dora karaya to manzon Allah shi ya fi wanda yake dora karaya girma a wajen Allah shi karaya da aka yi wanda ya karye a cikin addini to manzon Allah ya miƙar da shi kaga ba ma karaya ta gaba ba kenan na
da asfalin duniya
eh ina so azurta anan duniya mu Allah azurta mu
wa ukhra
lahira ma zama mai arziki
wa arzaki
kuma zaman da na hawa daraja
ila zirwati ta'dad wa kanafir
izuwa tsururuwar darajar da ubangiji zai min ta'daduha irga darajar bil sanasiri ya koma ana yi da dan kuri dan kankanin dan yasa dan ana irga irin abin da Allah ya manna ta hujjoji ada irga su da dan yasa ada irgawa to mai irgar ya koma ya rikice kawai ya zama bil sanasiri da dan yatsar sa wannan dan mitsibi kawai a gena karkada shi haka kage kaga mutum yana ta karkada dan yatsa haka sai an ya kwalafiya to zama ana karkada dan yatsa wajen irga saboda yawan abin da Allah ya mun baiwa
fakinan ladar rahman
eh zama me daraja me martaba a wajen ubangiji
fil arshi
ubangiji ma abocin al arshi daiman har abada
wani wani nasbi
Allah kai mun baiwa kuma kai wa yayana na tsotso da yayana na ruhi mu ce na
ya na kulli al ashiyin
eh shugabanci dukkan shugabanni duk wani taron jama'a idan yayana na ruhi suka zo ko yayana na tsotso suka zo su shugabanci wayannan mutanen gashi ko ana yi duk inda yan fa saka da su da shugabanni to
yesu fi biladan nan
abriya hamarina ya shugabanci garuruwan ubangiji
hadiya
kuma zama mai shirya wa
hadi kitab
shiryar alqur'ani
au bi zikr zawaji
ko da tsawar wacin masu tsawa eh ni ma na yi wannan bangara shine qala allah qala rasula eh to yin wannan shine tsawar wacin masu tsawa zikr zawaji ni tsawar wacin masu tsawa to wannan bangara ma ga sannan ma za ka zo ne a ce idan ba ku yi kaza ba eh zai muku azaba to na iya wannan bangaran ba
musalli ala al-hadi
Allah kai salati a bisa annabi Muhammad bai kiyaye wa
nauyu manalo
eh muna neman mu samu baiwa daga annabi Muhammad
alayhi salam
sala amin sai Allah ya tabbata gare shi
boye billin jawabi
me ojamtawa ga durin karaya lenta lebe ne jawabi ri me durin karaya na
ka kairin
nan cewa kai ne kane fiyayyen mutane annabi Muhammad kuma kai ne mai fito na fito da kafirai ni
ila idinin da
kai ne mai fito na fito da wato da makiyan addinin Allah
hatal munafiq
kuma kai ne mai yakar kafirai mai tarwatsa su
wa inna ka asqadar
annabi Muhammad kai ne mafi kyautar mutane
ashdau faris
kuma kai ne mafi sadaukan dakan sadaukai
idada abantar kana kabilu mubarakin
yabuda kuma kai ne mai fito na fito ga wadanda suka kusanto suna rijima da addini a can baya to manzo Allah ya yake su kuma yanzu yau sun zasu ne a cikin manyan sahabbai wadansu sun biyo tsakar kuma salati to
annabi
Muhammad ka raba alkhairi kuma baka yi rowa ba a cikin rayuwarka
wa ba ku takazi
ba ka taba yin zancen kariya ba
walasta jabana
kuma kai ba mai saurin kai ba ne
in a ba ka jawabi
kai kyautar ka gwagwa ba ita miki roka ya rasulullahi
wa hada ubaytu
barhama danka ganin ba wani
bada ataka mukaffi
hakika ya zo wajen ka yana mai shimfida tafukan hannunsa a fararo mabbaiwa
ala annahu wa hibbu wa hubbi fa'is
domin cewa ala annahu cewa shi barhama kace ne ala annahu alisa cewa shi barhama wal hubbi a cikin soyayyar manzon Allah fa'izu ya samu babbar rabo bil hubbi saboda soyayya to haka wajen yake
ya ruwa manala
saboda haka ya samu abin da yake buri
bari ta kasara dunahu
ya ruwa manala yana roƙon ai masa baiwa tatta kasara dunahu fuqulul ma'au ai mabbaiwar da manyan kodiban da suka huce kafin a haife ni to ai mun baiwar da ba su same ta ba duk kodiban da suka huce kafin zuwa na ina roƙo ya rasulullah ai mun baiwar da su waɗannan kodiban marau da suka huce ba su sami irin baiwar ba la karwa ai ko babu mamaci
kito huwa ta'im
ko domin ya halatta ba haramun bane ya halatta ne ma ya ba cikin abubuwan da aka hada eh ba cikin wannan ko ya halatta izu huwa ta'im ya inda zama jaizi ne ya halatta ne ma to ko shewa Allah ya masa wannan baiwar dan da karshe ya ce ranar alkiyama dukkan waliyai shehutu jani shi kabai na cewa alkunya tsakanina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to
alayka salatullahi
salatin Allah ya tabbata gare ka
salamu
na ni ce tabbata gare ka alayhi da sahabbai
aladdin ba rasul
ne wadanda suka yi fito na fito wajen daukaka addinin musulunci
ala qalbi hubbal mustafa
soyayyar mustafa abin zabi ta mamaye zuciya ta
wata
kuma dai bakewa ta yi zuwa gare shi na soyayya mace ta zamani haka nake fi wasalihi cikin saduwa da ma'aikin Allah
wa hawa mutani
Annabi Muhammad shine abokin zamana na kewaya cikin sasanni ina neman saduwa da ma'aikin Allah ba kuntaka ta tsananta yau ni bako ne a duniya amma kuma mantaccen Allah shine mai ɗaibe min kewa shine masoyina me raja'ina bai zamo ba a cikin cikar wani abu sai dai so nake kawai ta saduwa da rasulullahi
awiya
ka karfa
wa inni
cewa ni barhama an walastu biya isi ni ban zamo mai dai ba kauna ba eh ba dai ba kauna zan samu ba san abinda na roƙa gun manzo Allah annabi Muhammad ya bani amma gaba to
alaysa ja alayhi salatu
salatu Allah ya tabbata gare shi
sallallahu
alaihi wasallam sai Allah ya tabbata gare shi
wa ali
ta'ala ye sahabbai
dole kanaji
abban annabi ko dole kanaji sai su ne watanni na duhu eh da sun zo sai haske ya bayyana to
sabo ma alhadi
mu masu tafiya ne tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai shiryawa
zalika kalama
inda muna tafiya tare da manzo Allah shi yasa ba ma jin tsoro a cikin tafiya wallahi kani mu tafiya da muke yi tare da rasulullahi ne sadda muke tafiya to wannan ne yasa ba ma jin tsoron hawa nan eh zalunci
wala sulma
kuma ba ma tsoron bakin zalunci ba ma tsoron jaura shine wannan zanda ke cewa wala jaura zamani zalincin zamani to duk ba ma tsoron sa to
wala
bada sha ba ma tsoron tsananin danka ba zai same mu mutun da muna tare da annabi
uqadibuhu bil bari
inna imanan inna fa uqadibuhu inna zance da shi bil madai cikin yabo
wa hawa qadi
manzo Allah shine mai dai bai mai cewa
ina safar mahi
duk lokacin da mahi ya zarkaka gare ni
ba dan rafan da shi
mai algus ba zai cutar da ni komai ba duk algus da zai ce ka rata
nabi alaihi qabla sallama sakima
annabi ne wanda Allah ya salati gare shi qabla sallah tun kafin a fara sallah tun kafin a fara sallah shi Allah ya amince gare shi Allah ya salati da gaisuwa ga annabi Muhammad sannan ma ba fara ya Allah ba yau Ibrahim to mu je
wa hawa ga rubbi
insha Ubangiji shine ya fara shine insha Allah shi ya fara da soyayyar annabi idan kana son manzo Allah to Allah ne ya fara san annabi Muhammad ke ba ma san ba wani guri a can ciki ma da yake cewa eh kada sana alaihi rabbuna bi kalami Ubangijin mu ne ya fara yaban annabi da zancansa a cikin alqur'ani to kuma za a sa barhama eh yace wani abu ne kuma na laifi ga barhama yasbihu hafiya dan ya kwaikwai Allah ni ne laifi na Allah ne ya fara yaban annabi ni kwaikwayin sa dai maka da laifi ba haba to shi ne shi bala yace Allah shi ne ya fara soyayya annabi shi ne insha shi ya fara tamam
alayhi salatu lillahi
salatu Allah ya tabbata gare shi
kuma salatu
na ni ce tabbata gare shi
wa yakuni mukaffa
eh mukaffa abin biyar wa annabawa yana ya wadatar da ni mukaffa annabi Muhammad abin biyar wa annabawa ya wadatar da ni an bashashati man basha daga sakin fuskar mai sakin fuska ko ka daura fuska kan ko ka ci magani ba abun da ya shafe ni da kai ni annabi Muhammad ya wadatar da ni daga sakin fuskar mai sakin fuska ka san wani kulli da suke ba tsawaye ya rike daura fuska to ina mun da kai eh ka gani to shi sai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wadatar da ni an bashashati man basha daga sakin fuskar mai sakin fuska ko ka fice fuskar ka ko ka daure diddai ne ba abin da ya shafa to mu je
alaihi salatu wassalam
sai Allah ya tabbata gare shi
fa salama
ne ce tabbata gare shi
ma da tahar
mutaka zamani
shadi da ahmad wal
Allah ne farar da yaban annabi sallallahu alaihi wasallama cikin farar da waka
alaihi mal alim kirama
ne tabbata gare shi da alayen sa masu girma
sahari
da sahabbansa
kuno khadima
kasance hadimin annabi muhammadu
amida
kuma ina so zama mai yawan ibada
alima
kuma ina so zama babban malami mai tsoron Allah ba dan iska ba na kai malan kabuwa Allah kiyaye mu malan nan yace malan kabuwa nace akwai Allah wai malan kabuwa yace dan iska wanda zai ta ga mutane kaza 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 amma shi na idan ya buya mu hude kuma ga shi malami to yan wuta Allah ya kare mu za su mance da azabar da ake musu su je suna kallon ta malan kabuwa malam ba kai kace mana kaza ba duniya ce kwanin din ni na fada amma idan na buya saka ce dan isga Allah ya kare mu je da shi ne malam kabuwa da na gushe bayan ya ce ina so in zama ajiji mai yawan ibada mai yawan bauta Allah alima kuma malami afasha mai tsoron Allah inna ma ya fasha Allah min ibadihi ulama to kajin ce mai bai Allah ya kara karama to Allahumma salli ala
ila ma qara ibadihi ربنا بارك فيك سبحانك لا اله الا انت لا تسالك المستقيم على بالي اخرين لا يحزين
عليه صلاه الله ثم سلامه صلاه ترافينا الى الذكر والحب
عليه صلاه الله ثم سلامه صلاه ترافينا الى الذكر والحب تمام العهد يا وجب واجب لن تصاب بلغ صلاة الشفيع إلى الأقصى عليه صلاة الله ثم سلام صلاة تبكينا إلى الجل والأمين وحجتنا للمصطفى ووداني ونذكره شوقا إليه بلا إيصاء عليه صلاة الله ثم سلام عليك صلاة الله ثم سلامه من الفاتحة الوجه المصطفى تنصى عليه
محمد فتعشدوني والسرور أتى
bulugu risalati shafi shine isar da sakon annabi Muhammad ne babu karshen sa alkhairan da annabi Muhammad yazo mana da shi na isar da sakon sa to babu karshe a wajen alkhairi
ila
al-aqsa zuwa guri mafi nisa
barishana lil mustafa wa wiladi
annabi Muhammad ya shirya da mu abin zabi wa wiladi da soyayyar sa
wa nakuru shauqan
ina ambata annabi Muhammad dan shauki da bege
dai
bila ihsan ina yabo zuwa gare shi bila ihsan ba tare da iyaka ba
nabiyul huda
shi annabi ne na shirya
khairul wara
yayyan alita
shafiul bara
kuma shi ne mai cetan ta kai
bamin kana wani kulli
bai war kowa yi wa wajen ka sace ya rasulullahi
an afau kasa
bai wanda ta game kowa shine amma hakka furai kenan bai duka fujin numfashi idan kafiri ya haddashi shi ba yana cikin bai war annabi ruwa in ya shaye bacci duk abubuwa to shine amma wacce ta gaba kowa cikin halitta au kasa da kuma ta ce banta iya masoya duk daga annabi ne to mun je
alauta dani al-mursalina dalalaka
ka sama da manzanni baki daya jalalata a wajen daukaka na girma
anta rasulul kainat
kai ne annabi manzon dukkan halitta amma su sauran annabawa akwai inda aka tura su annabi Shu'aibu iya ba da yana kawai aka ce ya kira dan wani annabi kuma iya garo su duk akwai su akwai kuma annabin da ya zama shi akan kansa ne kawai annabi ba ce kira kowa ba yawwa wani annabi kuma ya mutum da ya ma samu akwai annabi da mutum da ya samu ya ce Allah na gode ma wani inda ya maka ya koma
subhanallah
yi mana ko ya za annabi ludu a yi shi ba wanda ya yi shi ko babu sai ya rasa mata babu wanda ya yi shi bai samu kuma mutum da ya ba a duniya inda yazo haka ya tabi
subhanallah
kada ni akwai kuma annabin da aka ce ko mutum da ya samu ana ji ko annabi Hamza ne mutum da ya take miki annabi Nuhu ko yayi shekara 400 annabi Nuhu to da yake shekara 400 sai Allah ya ce Nuhu na mai da kai manzo ka fara kira al'umma daga wannan 400 ta aiwa ce ba kamar da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya shekara 40 aka bashi manzanci to shi ko an bashi manzanci bayan ya shekara 400 da ya fara wa'azi daga nan sai da ya shekara 950 duguwar hassan yana kira da ruwa ya biyu sai akwai ruwa da ta ce mutum 81 ne suka bi shi wata ruwa kuma aka ce mutum 42 su suka bi shi duk duniya gaba daya duk ɗayan wannan shekarun fa ne ana mun kuma kullu sai an sumar da shi da duka duka ko wallahi sai an sumar da shi sun ga rashin imani annabawa an wahalar da su da yawa kaga ni kullu sai an sumar da shi da duka to akwai lokacin da aka yi ma duka suka yi da shi a bakin bola wani makaro dan jagoran sa kaje ashe hadda makafiya wajen makiya kaje makiya sai ya mana makaro a duniya makaro a lahira kenan za su wuce da dansa sai dan ya ce baba shi dan jagora sai ya ce baba ka ga malamin nan mai wa'azi a masallaci ka ga ce fadda shi a bola a kwance to kai ka ce sai makama mai makama fa sai ce da dan dansa mu je ka saita ni daidai kanka subhanallah yana so ya saita shi daidai kan sai ya ce gaci a nan yake ka ji mutu ya ci to wannan makaman da ya dagar sandar sa bora ya samu kan annabi doye mara a suma beki amma ka an yi ruwa ya san yin asara duk bai tare da shi daga suma ba amma wannan dukan da ya mata sandar wallahi ne farka yana farka daga suma sai ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirina sai Allah gida kamar yadda ka fara yi wallahi ba kai ba ma wanda za su yi ba sai an iska da fajirai kawai a shafar da su sai Allah ya ce to a balle ruwa ruwan zafi ta kasa ruwan sanyi ta sama a kila ba su gaba daya aka hallakar da su sai wannan jirgin da ya sassaka da shi da iya yan mutanen da suka bi shi kenan to gajiyar da aka yi to kowane annabi akwai bangaren da aka tura sai sha wahala wannan na faɗa muku annabi Musa annabi Musa saboda kowa yana sa kaya shara shara shi ko annabi Musa sai ya dauko kayan kamala ya sa sai muka ce duk da yake sai da wannan kayan yana da matsala a gaban sa yana da kayan maza ba su a gani ne kaje balani shi kuma Allah ya ce duk annabawa na lafiya su kalar su kuma ba su yanda ba suka ce Musa kan bai da lafiya tun da yake sai da wannan kayan to Allah yana so ya tabbatar lafiya sa kalar to a tabbatar da ba wani kalar ba sai bane dan ya je yana wanka a bakin kogi ya nemi rigarsa da wandan siyasa a kan dutse gudu da kaya annabi Musa ya gudu zan yana dutse ka tsaya kaya na dutse ka tsaya dauki kaya na dutsen yana ta gudu sai da yazo makiyar jama'a sannan sai dutsen ya tsaya tsak sai suka ce ashe lafiyar sa galau wadansu kuma suka ce a'a ba irin yadda ake tsirara kamar yadda ake yin wa yaya ba haka aka gan shi ba akwai pant wanda ya kare matsaraici amma dai za a gane lalle lafiyar sa galau to sa akwai pant dattijo a tsakiyar mutane a ganje da fan la'ilaha illallah to kaga ni to kaga kare shi Allah ne nan ma wani kalar abubuwan ne annabawa sun yayi Allah ya saka musu da alkhairi to mu je madan tursa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi annabi ne na dukkan halitta ba ke da walan tursa babu iyaka eh ba inda za a ce shi ba manzon su bane ko kina manzon kowa ne to
alai ka salatu
Allah ya tabbata gare ka
salatu
ne ce ta mata gare ka to wannan bai ce da ce asal alaika salatu lahi manzon Allah yana wajen a gaban annabi ya bai ce alaika ga shi ga rasulullahi to wannan bai ce kenan ya ce bi
yana
salatu min al-zati daga zatin Allah
al-zatin zati
haqiqar zati Mustafa to ya tabbata ga Mustafa bin Zabi na sa'ati ya yi masalatin ba goya ba a bayyana wannan muke so a yi kansu akwai da ya ce Allah ka wani masalati a kuri akwai da ya ce Allah ka wani masalati wanda bai da iya to wannan Allah ka wani masalati na sa a bayyane a fili to
alaihi salatu lillahi
salatu Allah ya tabbata gare shi
assalamu
alaikum ya tabbata gare shi
ya qaribu min ma'i badal dani kusa
wannan salatin yake kusanta ni zuwa ga mai shafe mata allazi qussa wannan da yake manta wajen daraja
alaihi salatu
lillahi Allah ya tabbata gare shi
assalamu
alaikum ya tabbata gare shi
ma'al
ala da ala insa
sahali
da sahabbai masu girma
wa mana ausa
da wanda ya wasiya duk wanda ya wasiya kamar mutum zai ce kai ka bi iyayenka kai ka yi sallah kai to shi ma ya fado salati yanda ya wasiya ya shigo cikin shi ma shi ne bai to
sabani ya hukul hashimi
soyayyar bahashimin dangi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta barkake ni
wa akhlasa
kuma na samu sarki
na kun kalbu ne hukki
da soyayya ta tabbata a cikin zuciya ta zuciyar kuma ta tsarkaka cikin soyayyar manzo Allah
ina ta kallo
yayin da zuciya ta zama tsarka
a hadisi wurin nati madina
ina kwana ina mai kallon tawaro cikin dare laila muta bai da a cikin dare mai haske
wa ba saddani mai dama
mallama mai zargi na au man tanaggasa idan wannan gan menene gallikafa idan gallikafa ce au man tanaggasa ne mun algus idan kuma dan mai ruwa ce ita ce ko dan mai ruwa ke ce ko to kuma dan mai ruwa ce au man tanaggasa mai tauye ne ce ra mai mun algus shine tanaggasa mai tauye ne tanaggasa to mallama mai zargi na au man tanaggasa ko kuma au man tanaggasa ko wanda yake tauye ni ko mai zargi na amma saddani ba zai toshe mun komai ya tsare ni gaban annabawa ba duk abin da zai yi ina nan dai tare da manzon Allah to
a inda kibaran nan
hakika majan mutane
laili shukulu
majan mutane kirki bi laili shukulu mushagala cikin dare ne
ko kuma Allah
idan ka farka daga barci kana farka zaka ga manyan mutane su fa salloli suke yi kana farka zaka ga babanka inda mutumin kirki ne da tijo ya rabiya na iyaye nan namu zaka ga sallah suke tai
wa Allah
radu kuma suna tawulde cikin dare
har kullu akla
kowanne ba ta ga ya tsarkace nufin sa zuwa ga Allah
wa sal abdu tul al-layl
to shi ko wannan bawa Ibrahim in yarfa an da ransa
ya haru mun shida
shi kuma an hore masa kawai ya bar annabi ya shi dani ka farka daga bacci gani za ka yana alai salatu la ya rabba salamu ga joni da wace da ya kai mai jaraka to kifa annabi cewa yace kifa tsaya to na dace ya saharu an more maddare mun shida yana mai waka kifa ka tsaya tak shehu ibrahim ya kai yana biya mana kifa tsaya tak na baki kai kukan auzari garaya kukan garaya ai mun san garaya ko wace ake kada wanda ake gogawa to ai ina na zuwa na ana goga garaya su wadancan shi ne yace lillahi gashagalalle tarakasa wanda yake yana kada garayar kuma yana tangadawa to kai ma ka tsaya ka yi kukan garaya da bakinka amma ne magannin kun fahimci maganar yadda wacce yake kada garaya tasa garaya yake goga ta to kai ma ka yi taka garayar amma ta yi ban adam muhammadu to shi ne kifa tsaya na baki auza na baki auzi ko kai kukan garaya shi ne na baki auzira kai kukan garaya lillahin ga wancan shagalallen tare kasa da yake kan gadawa yana waka to kai kuma naka layi salata layi zama salamu salata tarafi na illa zikirin wani hudu a bar garbi illa an yi ku na mutayyama halifa gara ne bin da dinye muhammadu a cikin magana ba to kusan magana yake yana shi ne
wazalika da'a
wannan abu da ka gani ne na wannan wake-wake ya ce wazalika da'a wannan fatuta ce ta rashin lafiya amma asalin ta soyayyar annabi muhammadu ne shi ne kwarar soyayya ce ta
walastu wa hajjar hukku
to wannan tawaru shi mu yayi da na ga muku wannan shi da gaban manzo Allah to zai ta kaskantar da kansa shi ne ce wallahu makulisa ni ban zamu abin tsarkakewa ba lillahi ga Allah lamari na to ne bayin sarki wa hakkin hubbi na rantse da ubangijin soyayya ni din nan kuma ina son manzo Allah to haka gure ne ce wa hakkin hubbi na rantse da ubangijin soyayyar annabi ni ma ina son manzo Allah
to ai salatu
Allah ta Allah ya tsama ta gare shi
kuma salatu
Ali ce ta mata gare shi
wa ali
alai
sahabi
sahabi
ma ma ta tafassa
sannan wadanda suka barkaka suka barkace ne fursu zuwa ga Allah
salamu ala khairil anan
amin sai Allah ya tabbata a bisa biyayyar halitta
annabi ada
me
ya haƙu na hadin had
a shine wannan da ya haska mana hanya ta gaskiya ya haska ta zuwa gare mu
wa hawanda dukkada
kuma annabi Muhammad shine wanda ya shiryar da al'umma allazi taba wanda ya shiryar da hanya zuwa samun yarda zuwa ga ubangiji
salamun ala nabiyil awad
amin sai Allah ya tabbata a bisa dan atukoki kakannin manzo Allah ne atika wajen guda bakwai ko goma ta
kayin manda al-khalqa lil mawda
shine fiyayyen wanda ya kirawo halitta zuwa ga Allah
wa qad ahsana
qadara hakika ya kyauta ta hukunci zuwa ga halitta
salamun alayhi
aminci ya tabbata gare shi
wa salam
da aminci dai
ya kodi ni ila hadrat ibrahim
salamun alayhi a gaisuwa ta tabbata gare shi in yin wannan yazo sai ka canja salamun alayhi gaisuwa ta tabbata gare shi wa salam da aminci ya kodi ni da wannan gaisuwar da amincin ya kodi ni sajani ina ne ina fadaratul mahir ralali su kai ni zuwa halarar mahi mai shafe mata alladin aba wannan da ya haskaka halitta na Muhammad kenan
salamun alai
aminci ta bata gare shi daga bawa hadimi mutayyamin abin begantarwa wajen bauta aikin bauta kamar yadda ake sa mutum ya ta bauta ir bayi to ni bawa ne da nake ta bauta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to
shakuli adama
shawto shawti yayi tawaru ya kaskantar da kansa yace ga fulun ni rakkananne ne
adanin
wanda ya wato yayi hukunci cikin laifuka
kullama fada
dukkan hukunci
salamun alaikum
aminci ta bata gare shi
wa salam
da ke sanar da ta bata gare shi mu wadda ta abin soyayya
wa mali surala fi
da darike mamara yau babu wani abu a cikin lamari gare ni sai dai maraska maraska ta da mu so nake in samu maraska wallahi ya riskar da ni a cikin lamari ne yadda ga Allah to
salamun alaikum
da ce yace ma mama abin da ya huce abin da ya shude ya bauci to wallahi ya riskar mun da abin same shi to
salamun alaikum
ayamin ce ta bata gare shi
wa salam
daga isuwa ta bata gare shi
muballagun alaikum
mai isuwa gare shi wannan gaisuwa
famalli wa innani indahu riba
ai famalli riba famalli riba yana wa ka samu da zai lamunce min riba in samu yarda a wajen manzon Allah innani cewa ni indahu riba na samu yarda a gurbinsa wagana ko to je
shujuna da atni
shujuna wani bakin ciki ne da atni da ya jinjita ni ya tafi da ni ya zuwa ga wanda ya zafura shi ne annabi Muhammadu annabi Muhammadu shi ne ya zafura litafari jikarbil mukrabina ya zafura wajen wato ainihin yayi bakin cikin ma'abuta bakin ciki duk wanda yake cikin bakin ciki to manzo Allah ya zafura wajen ya yi mana bakin ciki mun zama cikin rahama kenan wa manna har da wanda ya zafi da dai na kuma cewa cikin ya dan daura ya ce wa manna har da wanda ya zali to manzo Allah ya zafi da cikin sa ya rakarka ce da mallan ya zama mutum kalmi da wanda ka rauka to muje
sarauki shuni
yau kuma bakin ciki na ya tafi ya rabi zuwa gare ni
ina bi mahabbani
cikin yaban da nake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
azaha shuni
yau bakin ciki na ya ne santa ya tarwace
wasururu ata'i
wa yau kuma farin ciki ya zo ata farin ciki ya zo gare ni iwa shine musanyan wancan din ina cikin bakin ciki to farin ciki ya zo iwa musanyi na wancan to
muhammadu khairun nas
farin ciki shine muhammadu fiyayyen mutane a karamin ma a ce da shine mafi girman asali kuma ya fi kowa can reshi ya fi kowa alhairi na yalwa shine wanda ya zabu da cikin daukaka addinin Allah ka taimake ni ka taimake ni ya Muhammadu
wa dalikan bi ahwali abdi
ka riskar da halaye na wannan bawa barhama
ghayru ahadika ma qad
wallahi ba nake alƙawarin kowa ba sai naka alƙawarin ka kullun da nake dan Abdullahi
aka turuku
ya Rasulullah yanzu ka bar wannan dan kankanin bawa barhama
dai hikku suwa ku
bayan ku shi barhama baya son kowa in ba ku ba baya son wani ku ku yake so
ala su ki hari
ka bar shi ya Rasulullah a cikin mummunan hali
ba wala ya fiki wa
kuma shi fa baya neman musanyan ku ku ne nasa
baba rich kurudi
ka kankare ba kan suki na
wa kullu ma hai
ka nade min dukkan jeji mai nisa cikin marufa annabi shi ya Rasulullah
kurudi madarin
Mustafa annabe mun jeji zuwa kurbi mazarin Mustafa zuwa wato ainihin kusantar ziyarar annabi Muhammad Mustafa bin Zabi
ai tumana
yayin da ya zabi a cikin tafiyar shi ba haba mu ba Allah ya sa annabe mana duk wannan magana ta wani kudi ne da ya da rabi da duka a yake ni ko miliyan nawa ne a dama zuwa malaman kanmu suka je gun shehu lokacin yana na suka ce shehu an kayayyakin sanyin tsada na rayuwa wadda ajiye tsada ga kudin masarufi shehu kai mana addu'a kaya ya sako a Najeriya shehu Ibrahim ya ce a'a ni sai dai muku addu'a Allah ya hore muku abin su yi haka shehu ce haka ne ko to Allah ubangiji ya hore mana abin su yi ka ce Allah ya sako da kaya ko ba kudin aikin banza sauki ya zama tsada ka ce Allah ya sako da kaya ko ba ka da kudin su yi ka ga zama tsada kenan amma Allah ya hore shi ke nan zai ta yi kawai sai ta yi ɗazun da muna hira da wani yake cewa farkon aikin hajjinsa da ya je naira 700 yanzu miliyan 1 da rabi da wani abu ba a zuwa ya zo shi ke nan gani Allah ya hore mana saboda alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gashi nan za ka ga irin waɗannan ana ce mashin naira kaza waye duk kuma a lokacin shi ma wannan kuɗin akwai nan wahala wannan kuɗin da aka ce 700 na aikin hajji duk dausayi ne suka ce haka haka shi ma biyan tsara ga wani gida yana nan gaban wannan keken to gidan na gaba mai gidan ya ce ma naira 500 su yi shi dari biyu kici mun jira ne sai amma fa kuma ya ce dari biyu kuma yake to ga shi da dai to wannan godiya to Allah ya sare mana ya hore mana duk kan abin su saboda alfarman manzo Allah to an mana roko rasulullahi mu ma yadda yau shi Ibrahim ya mana a nade mana dukkan jeji na wahala zuwa ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mu ji
alayka salatullahi
salatu Allah ya tabbata gare ka
assalamu
alaikum ta wata gare ka da alaye da sahabbai
kun khairu mabtara
soyayyar su mutakan zamani mubtabar tabilla ce tabilla ne a so sahabban annabi Allahumma salli ala
illa Muhammad al-fatir ma ugri farda dilma sakara sura ikra ali la salli mustaqim ala ali haqqani yullahi rabbi
صلي على سيد
الرجال
صلي على سيد
الرجال والله وهو مباشر
صلي على سيد
الرجال يا
عني تفاضل صلي على سيد الرجال صلي على سيد الرجال صلي على سيد الرجال
يوم الرؤيا ما كنت سعيا
صلي على salahu shukuni lasta anhu bikani di salahu shukuni watu yayi war bakin ciki na lasta anhu bikani di ni ba mai yankewa bane gabarin kauna abinda shoke nufi lalle bakin ciki na yayi
ma wasu habibin Allah
saduwa da masoyin Allah
wa hawa mabashi
shine me wato anin mu ba sada ta alhairi gare ni
bayar da habibin Allah
Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masoyin Allah yana da yarda da ni
tafakkura
dan falala
ala da ni sakdo
da wasu da haka bai fusatarwa ba zai cutar da ni komai ba
in zado
daga azzalimi
wa qasid
azzalimi ba abin da su yi mu kawai
ba inni muhibbu
cewa ni Ibrahima masoyi ne
an tsira ba addini
ina kaunar daukaka addinin musulunci
kan sai yin fadi
bi kafa wayar da kuma da yaki ina so daukaka addinin musulunci shi wace bi kafa wayar da yaki eh ta kama zan rike ta gobe ya ta gane da sarbi ko da sanda to ta kama zan rike ta gobe za a yaje to
wali ya qalu kull marabi
da shi ne yake jawo dukkan marabidi shi ya mana yake marabidi sune wato ainihin to a yanzu tunda ba su sai mu ce sojojin kafa shi marabidi kamar wato ainihin wadanda suke a filin yaki idan aka yaki aka gumurzu ana kaddawa kai aka gumurzu da takubba an wani ko sun za a yi awa guja ana yakin amma ba wanda ya faru kowa eh yakin ake an kasa farin kowa to sai a sauko ina kasa bisi a watsa da takubba sai kuma a yi da kwanji kwanji kuma sai aiki sai aje takubba sai a yi da kwanji to shine Sheikh Ibrahim yace ina kaunar in daukaka musulunci in kai su ko ina kuma wato ainihin bin kasawin da yaki gabatar da yaki ina kaunar haka in yakin ta kama yi sannan kuma kullu murabidi da kuma dukkan wato ainihin wanda za a je a yi kuma da kwanjin in ta kama ma za mu kutufan da kai to mu je cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba hashimin dangi musa'idi shine mai taimako na da haka falam aku yauman ban zamo a wannan wuni an adawo bi sahibi ban zamo ina wato ainihin rasa kyautar manzo Allah ba ba wani rana da za a ce kyautar annabi bata zo mun ba babu ita to
alaihi salatu lillahi
to yi salatin Allah ya tabbata gare shi sannan amin ce tabbata gare shi sami kyauta daga manzon Allah sami kyauta daga manzon Allah lam yakun bi shara'i babu sharadi kawai annabi Muhammad ya mun kyauta babu dalili eh ba sharadi ka so ne ma kyauta da sharadi ko to sami kyauta daga manzon Allah babu sharadi dan soyayya
alayhi
salatu salatin Allah ya tabbata gare shi sannan amin ce tabbata gare shi da alaye da sahabbai sune wa khiyarul wasaidi sune zababbun zababbu su sahabban annabi na tafi zuwa fiyayyen bayi shine annabi Muhammadu zuciya ta wato ainihin harshe na baya lafazi da ambatan wani harshe na duk abin da kaji ya faɗa annabi Muhammad da yake faɗi amma ba wani ba
bal fuadi ya malaha
haka kuma zuciyata bata tunanin kowa sai rasulullahi
raish maraham
ma dumta ta dare Muhammadan karayi kana mai takama Sheikh Ibrahim alqur'ani yace karka tafiya kana mai takama haka ne ko Sheikh Ibrahim yace karayi kana mai takama ma dumta ta dare Muhammadin amma fa idan ka san Muhammadu in dai ka san annabi Muhammadu to kai tafiya kana mai takama Sheikh Ibrahim to sanin din shine aikin kuma to amma in dai ka san annabi Muhammadu to ka tafi kana mai takama in ma dumta ta dare Muhammadin to
dari sumal mamun
su wato sanin sunan annabi Muhammadu abin almayi mai shafe bata ai wato sanin sunan annabi ma in ka san sunan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama fi darihi wa fisto an kiyaye kama a wannan zamanin shi kansa sanin sunan annabi dafa'i ne dafa'i ne shi ma sanin sunan maiki to muna godiya kai duba domin cewa wannan lamari bayyananne ne kuma zahiri ne annabi Muhammad shi ne mafificin abin aikowa yayin da ya shiryar da mutane kuma ya yi wa'azi salatin Allah ya tabbata gare shi sannan amin ya tabbata gare shi da alaye da sahabbai matukar mai lafazi ya lafazi indai an yi magana Allah ya wa annabi salati na'am haka abin yake hakika fiyayyen mutane muna kaunar cetan annabi Muhammadu ina so manzo Allah ya cece ni Sheikh Ibrahim an gama
walil'ahalina da kuma iyalina yayin da ya jitu yayin da nazo khashiya ina mi kankan da kai zuwa ga rasulullahi
ya kulli khalqin laji
aw salta ni matan ya rasulullahi ka bayar da ka bayar da ni'imar ka ga dukkan halitta duk halitta ta samu ni'imar manzon Allah to
wa inni
cewa ni na rantsa da ubangijin mustafa lasto ka ni ani bazan yanke san annabi ba na rantsa da ubangijin mustafa abin zabi to ni barhama hakirun wato ni hakiri ne kuma ni zalili ne me yawan laifuka amma fa hadimin ku ne ni masoyi ne me tsananin soyayya yayin da nazo khari'a ina mi kankan da kai zuwa ga annabi muhammadu ka taimake ni ka taimake ni ya muhammadu ya himdaya ne ranar firgita ranar alkiyama da za ta tashi a firgice shi ibrahim yace to a wannan ranar falam alka yawmar rau'i ma kuntu sani a ranar firgita ranar alkiyama bazan hadu da aikin da na aikata a duniya ba in naje bazan ga aikin ba ba za ka takaddan ba ma subhanallahi la ilaha illallah to muje salatin Allah ya tabbata gare shi sanamin sa ya tabbata gare shi albarka salatin nan ne umsili dini karafiya nazamu ina mai daga addinin musulunci ina tsara shi guri-guri salatin Allah ya tabbata gare ka sanamin sa ya tabbata gare ka
in
shugabanci manya-manyan masu yabo gare ka ya rasulullah wanda suka kai koli wajen yabo to albarka salatin nan zamani ne shugaban masu yaba salati da aminci ya tabbata gare shi da alayansa masu girma da sahabbansa ya wanda ya kasance tabi'i da tabi'ai su masu shigo salatin abgi wadatar zuciya ita nake kauna sabibu da kuma ni'imomi cikakku a cikin yabo na da yaban da nake wa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya kai gayar matuka fi sahaya wajen kyauta ni na tafi ina mai fansori batattun ya fukku asara annabi muhammad yana fansori batattun yaki kuma yana sadar da zumunci yana mai tsururi yan ya samu kudin sai je kai wa talaka ya kai wa wanda bai da shi masa alkhairi yode likira yana mai bada gara ta baki kuma yana isa matuka wajen alkhairi eh annabi muhammad wato asirun atarefon wato aini asirun ina mai tafiya atarefon ga bako yazo bi babika kofar gidanka ya rasulullahi kuma shi bakon da yazo kofar gidanka kan ka fito ka sani ya rasulullahi mu'diman talaka ne ba kama kenan eh wurdikar dahara sa'igu ya rasulullahi yanzu zai yi ku gare ka ka kwararo wa barhama abinda zai shaye koshi sa'igu mai dadin hadiya ba abinda zai shake ba yagwa na zo kofar gidanka dan kamun liman na mai dan sanyi yagwa sai murai to muje a inhu ka taimake shi ka taimake barhama ya me taimako cewa shi lamarin barhama dai talaka ne kuma mai nauyin baya amma alkhairin ka sakake shi yake kauna salatin Allah ya tabbata gare ka sanamin Allah ya tabbata gare ka da alaye da sahabbai to haƙi wato haƙuhum minka damigu haƙin sahabbai a cikin ka ya rasulullahi damigu mai rinjaye ne sun rinjaye kowa sahabbai to haduwa da masoyin Allah annabin Allah haduwa da manzon Allah wa hawa muladifu shine abin tausasawa in ka da annabi ka samu taushin rayuwa marami abin nema na annabi muhammad shine abin nema na wa min dunil marami a cikin samun wani abu da nake nema matalifu akwai halaka in ban samu annabi muhammad ba to a cikin halaka ko nake rayuwa ta shafi ibrahim to
kuntuna ala lil amin
latamma li muradi wallahi da na zama silifa sa kalman annabi da na zama la ilaha illa allah ka ji fada bege go ta kalman ka yafi kowa wannan baitin ne yayi ya fassara da hausai a rai baitin ne eh walau kuntuna ala lil amin da na zama ta kalman annabi silifa latamma li muradi wallahi da muradi na ya cika da na samu abin da nake buri idan ku ba haka ba to zamo siddiqi neman tausasawa babu wani jin dadi a cikin duniya da lahira sai dai saduwa da annabi muhammadu kai koma waye idan ba annabi muhammadu ba ko me ka samu wannan iska ce mai hada da guguwa ya kake ganin guguwa ne ta taso kamar gaske ko ta ta jifa da kwanuka ta rushe gida na jima fa babu ita kaga gariya ne ki iska ne yace to duk abin da ka samu baka samu nan bai ce iska ce mai hada da guguwa zaka kamar gaske ko ba fa ta banne kwanuka zai kuma ka ji din haka ne to mu je
illam ajib ta kabila kafin
ban samu sumbatar tafin hannun annabi in dai ban tsotsi tafin hannun annabi muhammadu ba wallahi rayuwa ta ba ta dadi ba aisha ibrahim subhanallahi wannan bai taka muna fassara muku ne dan ku ji fassarar lugar eh amma akwai tashin hankali a guraren eh to amma saboda yana gaban annabi ne eh gaban mai gida yake sayyidul wujudi to shin yace me idan wato ainihin ban samu sumbatar hannun annabi muhammadu ba fama lazza aishi rayuwa ta ba ta dadi ba wa umriya talifu kuma raina ta halaka eh amma fa in ban samu bane shi kuma ya ya tsotsa hannun annabin ai ya gwa ya sumbata din ko ya ma ga manzon Allah yana ga ya ma in ba ai bane to kuma anyin to mu je ubangiji na warabbil mustafa shine ubangijin mustafa ɗaya ne ba guda biyu bane na annabi muhammadu shine nawa ni ma to
wa hawa kamilun
kuma shi cikakke ne ubangiji ya kwararo faira daga gare shi zuwa ga annabi muhammadu yana mai tausasawa gare shi daga nan ne wanda ya dimauce shi kuma ya dimauce filhubbi man baina man bilaila wa maila wancan ya dimauce da soyayyar maila da laila wannan matan ni kuma na dimauce daga annabi muhammadu ni na dimauce da manzo Allah eh aura sadu da waifu ko kuma wanda suke wato gadajiyar soyayyar da mutanen baya suka gadar da ita eh to ni tawa soyayyar annabi kawai nake so dawa me jinjirin watan rabiul awwal da naga watan rabiul awwal ya kama a sama na dan siririn nan daya ga wata to wannan yuhayyiju hubbi sai motsa min san annabi muhammadu to awatifu wato hatifofi sun rinka jeranta bisharori da farin ciki da zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hatifi za a ji yana magana amma ba a gani magana ba to wannan hatifofin sun rinka jera bishara a lokacin tunadi tana kira bisururu da farin ciki da zuwan ma'aikin Allah to cewa ni barhama hizzatun haqiqa farin ciki ya bujiro min izalaha yayin da jinjirin watan rabiul awwal ya kama haka nan idan na ji ana furici ana fadar siffofin annabi muhammadu na ji ana fadar siffofin annabi sai ta murna ina farin ciki da jin daɗi kanka ya rasulallah yana mantar da ni kyan dukkan wani kwarjini cewa ni umri na yi rantsuwa ina nan a kofar ka na kafu ba inda zani na duk kofa ina nan kofar gidanka rasulallah saboda haka kyautar ka ya rasulallah tana mantar da ni kyautar waninka in annabi ya min kyauta na manta ta kowa to ina ma kyautar take ai sai dai daga gare ka kowa daga kogin ka yake kan fata salatin Allah ya tabbata gare ka salami sai ya tabbata gare ka salati albarkar salatin ne saboda haka tausasan abubuwa suke nufuwa zuwa gare ni salatin Allah ya tabbata gare ka salami sai ya tabbata gare ka salati albarkar salatin ne saboda haka tausasan abubuwa suke nufuwa zuwa gidaje na shi wannan kasari katanga kenan to amma sai ka ce gida ko idan alhairi yazo ai ba tsaya a katanga shigo aiki to shine abin da shi yake nufi to mu je salatin Allah ya tabbata gare ka sanamincin Allah ya tabbata gare ka salati albarka salatin ne uhuda ake shiryar da ni wa inni arifu kuma ni arifi ne ba majubi ba ni na san Allah Shof Ibrahim, Allah ya kara karama. Salatin Allah ya tabbata gare ka, wannan amincin Allah ya tabbata gare ka da alaye da sahabbai. Ko wanne daga tu wannan sahabi da sahabbai da alaye kullum baki ɗayan su min ka kharifa daga gare ka suke tsinkaye, suke tsinkayo abubuwan alhairai. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
la ilaha illallah,
la ilaha illallah,
Allah, 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 Allah
Jadi aku kalan baki dengan suaya ta mai kitab. Gapa jadi mana? Mai kitab ina rancu dalam Al-Qurani. Wahai kita rancu dalam Injil na. Jadi aku kalan baki dengan suaya ta le Ahmad ta cepat cakap anda Muhammad. Sini hasil kerja.
Sini hasil kerja.
Kau masih ni sembuh. Haki kau kira sudah lagi.
Japan.
Japan il ahilla. Badadina ye mumota. Eh abu kira. Ekerji. Amma ye mumota. Sabu dosoye jadi kau mandala. Walam ah walam.
Aku pun akhir.
Ahilla ni kau bangun abu kena utama. Abu kena semua mota tu ni kau bangun semua utama. Bukan nak kata tu. Tak.
Juga sahaja.
Eh, walaupun ahad, apa tu mana korang? Eh, walaupun ahad, baku mana korang tu? Tak.
Juga sahaja.
Loka sunda, loka sina, mereka kah?
Kayun balai.
Ya, zaman ini naya mereka kah? Dia yang alitza, anda Muhammadu.
Alitwana mana akrabu?
Nara sahaja sini bernama, nama akrabu na loka sunda. Waktu Abu Kaina sikit tapi si mako santana ni kubana bati
anna
bebege Abu Kenyira tada dadere chini rubu chinda leche nebanga na Muhammad kuwa yata biyabani ama kumanda da Abu Kito Abu Kena rubu chinda leche chini Abu Kenyira tawa rubu chinda leche akampara aranta kabdu
mukani mukairan nasi
anna bantele fiya iya mutani anna Muhammad chini suri na shine hebe kwa tata ana Muhammad shine garkuwa ta shine garkuwa ta dai
inwaka
lokacin yaki
wal mabadi
da kana tsawon nan sai nan shi kamar Allah shine garkuwa ta
yubakin ni haqqan
ana Muhammad yana kusanta ni zuwa gare shi tabbas
an sani bi nuriyati
domin tsani ina bai juyawa zuwa ga hakke ne yanzu ne ke cikin zuciya ta
kullu raka
ke cikin dukkan zurfa kan abubuwa na alkhairai sun tabbata ga zuciya ta
sai ku ne a dole makama
daga nan ne sai na zama ina nan na dai dukkanin madamai
wahinan
kuma na bi tafiya ila Allah ya zuwa ga Allah rabbin nasi ubangijin mutane
din kawari
shine ne bayar da karamomi
wa inda shara
ka idan manyan kudai suka jijince a wani wuni a wata rana
ajhadi
mashahadi yanko da bai saka jijije
bare wasu
to ni nayi musuni bai so sun jijije sai ba su ina ba abin ya kare sabbi mutse to ni kuma nayi musuni na sabbi da abin
wannan ki
wana tabbata kan naka
in bare da kai
ba su an wannan daga falalar ubangiji na
sarasimu
to sirri yayi tafiya ya nashe fi sirri cikin sirri na
wakki ya so
gaba dai kuma sirrin da amana annabi Muhammad ne
yan rasuli
din na samu wannan ne da barkan manzon Allah
ba dai da alaiha
dai lil alaiki na Muhammadu ko shine mai yanke duk wata alaka duk alakar da nake da kai idan baka san Annabi Abbasa haka ne ko duk alakar da nake da kai idan ka saki baki harshe akan manzala ko waye kai to Abbasa kuma wanda ya saki harshe akan Annabi Muhammad ya kashe shi zai ko waye ko kafiri ne Allah ya kare mu ko ya tuwa sai an kashe shi sai ya ce Annabi Muhammad mai yanke duk wata alaka to
alaihi salatu
wallahi Allah ya tabbata gare shi salamin ce ta wata gare shi
salatan biha
albarkar salatin ne
ko ara kulli ba'i
nake daukaka sama dukka mafifici ina sama da shi
ayi salatin
salatan Allah ya tabbata gare shi salamin ce ta wata gare shi
salatan biki ni sharra
salatin da ke yi ne daga baki da sharri
min kulli ba'i
da ne kulli daliki daga dukka mai zuwa da daddare na daga dukka mai zuwa da daddare ai ka san mu ba yi da daddare muke zuwa eh sai da wa yanki a fuskar sa bakin yanki mutiya ci mu kenan eh sai tarabu ta kan nan ya da cuce shi ko buga man makani ya gudu to dukkan mai zuwa da daddare maciji da daddare kunama da daddare kwaruka da duk wani duku dai da dabbobi da mutane da daddare suke yawo har yau sani ko a kama ne da ba sa ta waya mutiya ta sai Allah ya sa su ne na ko wasu ne na ba su gani ya haka eh ba sa ta wayoyi sai kun yi mutsi ana da iskanan fifiki tana kadawa sai dauke ma waya to din dai mai zuwa da daddare mu bayan nan sai Ibrahim ya ce albarkar salatin nan ta ce daga sharrin mai zuwa da daddare eh kuma na ga muku dama in dai ka shiga gida ake sallama ka shiga gida ake sallama da kai da jarkar ka fito in dai kai sallama da jama'a ka shiga gida an gama komai bacci zake kar ka fito na ga muku iya gaskiya ta yawa in gaskiya ne ya ma waya wanda ne zo to hudu mu ba in ba ka da fara mu hadu ko ai gaskiya ne ko yawa saboda ku rinka kiyayewa kar ka ce ka dogara ga Allah eh to ka kiyaye kanka kuma akwai sahabin da ya bar kuma sai na taya maza Allah ya ce wai ba ka kuma nan bai daure ba yace ni ne ya ba ka daure shi yace na dogara ga Allah sai maza Allah ya ce eh kin ba ka daure shi sannan ka dogara ga Allah dan ba haka ba sai ba wani a sai ba barawo ba haka ne kuma din wanda ake dauke dauke mai wani lokacin sai ka waye taka ka barta a cikin gidan gurin iyali ka kwanta a haka daga kai cin sai cotura ita ma cotura ɗin saboda hafiya ne da kajolin motsi ka hafta ko ba ta bane yau wannan da in na shago ne kuma sai ka kulle shago a kiyaye Allah sai kiyaye ka gaba daya don Allah ya kare mu muje
alayhi salatu wallahi
salatu Allah ya tabbata gare shi na min sai Allah ya tabbata gare shi
ya tara sabi
albarkar salatu nan ne mutakar zamani
ya da kula kai na sai
yake rigayen dukkan margayi a wajen daukaka
alayhi salatu
salatu Allah ya tabbata gare shi sana min sai ya tabbata gare shi
rama muhibbi
ka gaisuwar masoyi ta tabbata gare shi
hafawul hubba
wanda soyayya ta lullube shi ashiki kuma yake shauki ni ke nan ba haba
alayhi salatu
wallahi Allah ya tabbata gare shi
sana
min sai ya tabbata gare shi
rama qadim
ka gaisuwar hadimi ba haba
yarhul wajd wani
shine wanda wannan wato ainihin soyayya rabbul wajd wani rabbul wajd wannan sai ta manzo Allah rabbu ta cutar da zuciyarsa ya zama cikin rashin lafiya to soyayya ce wani ki yake tsananin soyayya
salati alai
salati ya tabbata gare shi
hadda
wata ga zamani a kawar wasai ki mafi girman karfin wato ai ne karfi abincin abinci wannan salati ya tabbata ga nan Muhammad
dan ibada alin kira
salati ya tabbata gare shi da alayen sa masu girma da kuma sahabban sa Allahumma salli ala
ila Muhammad fatima aul fatima salatan ala jalal
Allah kuma ya ba mu zaman lafiya. Allah ya samu zaman lafiya.